أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دك يبو دا غوديا دا جينيناوا سن تبتم الله سبحانه وتعالى وند cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya saki ba mu dama muka dawo cikin wannan karatu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi kanaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Idan ba manta ba, darasin mu na 18 da ya gabata mun kawo bayani game da abun da ya shafi tafiya, tun daga yadda ake zaman tafiya, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zama a wajen tafiya, wannan tafiya kuma tafiya ta farko idan sallah ce mai tafiya guda biyu a cikin ta, kamar sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku, ko kuma sallah mai tafiya ɗaya, wani irin zama ake yi, ina yake aza hannuwansa, bisa ina yake zama, duka mun jiya a darasinmu da ya gabata. Kuma mun ji hukuncin wannan tafiyar, matsayinta, yadda aka shar'anta ta a musulunci, cewa wajiba ce, kuma an shar'anta ta. Haka kuma mun ji ana addu'a a cikin wannan tafiya. Kuma mun ga an shar'anta yin wannan addu'a a ciki duka mun jiya. To yau za mu tashi bisa ga siyagut tashahud, sigogin tafiya kenan, sigogin da manzo Allah ke karantawa lokacin da yake zaune yana tafiya. Irin wacce tafiya manzo Allah ke karantawa da yake ba ɗaya yake ba, an ruwaito ruwayoyi daban-daban, sahabbai da dama sun ruwaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake, sannan an samo shi daban-daban a bakunan su sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman manyan malaman sahabbai an samu tafiyoyi a bakunan su. Wa allamahum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anwa'an min siyaq at-tashahhud. Mali yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai nau'uka daban-daban daga cikin sigogin tafiya, tsari irin siga daban-daban na tafiya annabi ya koya masa ban manzo Allah wannan. Yace bare ambato ma wasu daga cikin su, sai ce tashahhudu ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala an, tafiyar Abdullahi dan Mas'ud, babban sahabin nan cikin manyan malamai sahabbai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud yadda yake addu'a. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama at-tashahhud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya min tafiya. In ji Abdullahi dan Mas'ud yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya koya ni abin da zan faɗa a cikin tafiya. Me za a faɗa cikin tafiya annabi ya koya min? Wannan sabai Allah ƙara musu rahama, Allah ƙara jinkansu, Allah ƙara yarda da su, sabai da suka yi nasara wanda malamin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibada da zafi za su samu ta ne kai tsaye daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye yanzu zai gaya muna irin tafiyar da manzo Allah ya koya masa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wa kafa baina kaffaihi kama yu'allimuni surata min alqur'ani. Na'am, wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata min alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya min tafiya a wannan lokacin, tafina yana tsakanin tafunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan lokacin da manzo Allah ya koya min wannan tafiyar, annabi ya sa hannuwansa biyu ya rike hannuna, yana rike da hannuna da hannuwansa guda biyu ya karantar da ni wannan. Wannan yana nuna muna irin wato halaye kyawawa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawar mu'amala da yake yi da sahabbansa. Kuma su sahabbai idan za su ruwaito ma hadisi daga manzo Allah to za su gaya ma duka abin da ya faru a wannan lokacin, domin ba sa son karawa ko ragewa duka abin da manzo Allah ya koya musu. Wannan ta sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a lokacin da manzo Allah yake gaya min wannan tafiyar, to gaskiyar magana hannuna na rike da hannuwan shi manzon Allah, ya rike hannuna da hannayensa guda biyu, sannan ya koya min wannan tafiyar da zan gaya muku. Kuma ya koya min ita kama yu'allimuni suratan al-Qur'an, irin yadda yake koya mini sura ta al-Qur'ani haka ya koya min wannan tafiyar. Kenan ya ba wannan tafiyar da zai koya mini muhimmanci kamar yadda yake ba al-Qur'ani muhimmanci a lokacin da yake koya min al-Qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ba karantar wannan tawa muhimmanci kure da gaske, wanda yake nuna muna muhimmanci in zaka karantar da al'umma ka dauki wannan karantarwa tana da matukar muhimmanci. Malami kake kana karantar da al'umma, malami kake kana karantar da aji, malami kake kana karantar da mutane a zaurinka, to ka dauki wannan abun da kake koya musu yana da matukar muhimmanci, kar kai masa saku-saku, ka dauke shi yana da matukar muhimmanci, domin mai matukar muhimmanci ne. Yanzu ga tafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai koya ma ɗaya daga cikin sabbansa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala an, zai koya masa. Abdullahi dan Mas'ud yana cikin abadila, kuma yana cikin mutane waɗanda suke matasa ne, kuma Allah ya ba su ilimi ƙwarai da gaske, sun samu hafzi wafir daga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To annabi zai koya masa, sai ya ba wannan karantarwar da zai koya masa wannan tafiyar muhimmanci, matukar muhimmanci. Shine Abdullahi dan Mas'ud yake gaya muna lalle manzo Allah ya himmantu a wajen koyarwa. Bai kamata a gane ka kana koyarwa a primary ba, amma karatun naka baka dauke shi da muhimmanci ba, aikin naka. Ko kana koyarwa a dukkan wasu makarantun ne na higher education, kamar abin da ya shafi COE zuwa sama zuwa jami'o'i, ya zama kuma wannan abun da kake baka dauke shi da kima da muhimmanci ba. Ya kamata ka san abun da zaka koyar kamin ka koyar din, sannan kuma ka riƙe lokacin da aka baka, sannan idan ka zo kuma ka yi duk iya abun da zaka yi domin gamsar da ɗaliban da kake koyarwa domin su gane, domin an baka damar wannan koyarwa ne domin mutane su fahimci wannan, don ka fahimtar da mutane. Kar ya zan kana karanta da mutane amma ba a ganewa, kuma kai kuma baka dauki hanyar ganar da su ba, ko kuma a'a kai din mai koyarwan kana koyarwa amma baka san abin da kake koyarwa ba, ya zan subject ɗinka da kake koyarwa baka iya shi ba, sannan kuma ka kasa zuwa gaba domin ka iya, ka kasa zuwa ka nemi ilimi iya wannan subject din, wannan bai kamata ba. Ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya ma dalibinsa Abdullahi dan Mas'ud, yana koya masa tafiya, amma kuma kaga ya dauki abin da matukar muhimmanci. Kamar yadda ka san yana koya masa Al-Qur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana koya masa bansa Al-Qur'ani zai bashi muhimmanci kuri da gaske. Kasancewar Qur'ani magana ce ta Allah, kasancewar Qur'ani wato littafi ne wanda Allah ya saukar, manzo Allah yana bashi matukar muhimmanci. Wannan ta sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da manzo Allah zai koya ni wannan tafiya, ya ba wannan tafiya muhimmanci kamar yadda yake ba sura daga cikin surar Qur'ani muhimmanci. To ga tafiyar kamar haka yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mini yana cewa at-tahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونن إتشي سيغا تتفيا تفركو ودما زوال صلى الله عليه وسلم يقو يما Abdullahi dan Mas'ud man. Akwai wata ruwaya ita kuma wadda ke cewa, kuma har yanzu ta Abdullahi dan Mas'ud din nan wadda ba a samu wancan ƙarin ba, wadda yake cewa wato at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. To a daidai da iso wannan gudun sai yake cewa fa innahu idha qala dhalika asaba kullu abdin salihin fi samai wal ard ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa bayna dhahranina falamma qubida qulna assalamu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. To a takaice wannan ita ce tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud. Tafiyar tana cewa ma'anarta at-tahiyatu lillah, dukkan kyawawan gaisuwa sun tabbatar ma Allah. Sai aka zo da shi da jam'i at-tahiyatu, jam'in tahiyya, at-tahiyya ɗaya kenan. Idan ka ce at-tahiyatu ka ƙara wannan alifun da ta'ul marbuta a maftuha, to ya koma jam'i kenan. Sai koma gaisuwi, ba gaisuwa ɗaya ba, domin akwai gaisuwa ta sarakuna, akwai gaisuwa ta shuwagabanni, akwai gaisuwa ta masu ɗamara, akwai gaisuwa ta iyaye da ƴaƴa, akwai gaisuwa tsakanin miji da mata, akwai gaisuwa tsakanin aboki da aboki, akwai gaisuwa daban-daban wanda ake yi. Akwai gaisuwar mutane, akwai gaisuwar mala'iku, akwai gaisuwar aljanu, akwai gaisuwar dabobi, akwai gaisuwar ƙwari, kowa da irin tsarin da Allah ya tsara masa. To shine sai ka haɗe su gaba ɗaya, kace gaisuwa dai kowace irin gaisuwa, kyakkyawar gaisuwa ta karramawa da girmamawa, ya tabbata ma Allah shi kadai. Sai ka ƙara da cewa wassalawatu, haka salloli, idan an ce salloli asalin sallar addu'a kenan, addu'o'i kyawawa. Dukkan ɗan adam yana buƙata ya masa kyakkyawar addu'a, ba mai buƙata ya masa bakar addu'a. To sai ka ce dukkan wasu kalamai na maganganu na ƙwarai waɗanda suka shafi kyakkyawar addu'a, kyakkyawar fata, da sun tabbata ma Allah. Wa tayyibat, dukkan ayyuka kyawawa, aikin da ake cewa madalla, aikin da ake yabawa, dukkanin su sun tabbata ma Allah. Sai ka ƙara da cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, aminci Allah ya tabbata a kanka ya kai annabi sallallahu alayka wa sallama. Bayan ka ƙari girmama Allah da kamba ma Allah, sai ya koya masa kuma ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, amincin Allah da tsiran Allah duk ya tabbata a gare ka ya kai annabi Allah. Sai ka zo da shi da annabiyyu da ma'arifa, domin karramawa da girmamawa ga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Aminci Allah tabbata gare ka ya kai annabi Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmar Allah da albarkar Allah duka su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi, annabin daraja, annabin da ya wuce kowa a duniya, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duka wa'annan da albarka da rahama da aminci duka su tabbata a kanka ya kai wannan annabin Allah. Kenan ka magana wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salati, kamar kana masa kyakkyawar addu'a bayan ka girmama Allah, ka da kuma kana girmama annabinsa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai ka zaka cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, aminci Allah ya tabbata a kanmu da mu da bayin Allah na kirki gaba ɗaya, aminci Allah ya tabbata a kanmu, sannan kuma da sauran bayin Allah da muka sani da wa'inda ba mu sani ba a wannan gurin. Kaga kawa ka karrama Allah, ka girmama Allah, ka zo kuma kawa annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah, manzon Allah, ka masa salati, ka girmama shi. Kuma bayan wannan kuma sai ka da kuma kawwa kanka kyakkyawar addu'a, sannan kuma kawwa dukkan sauran al'umma addu'a, wanda wannan iya abin da dan adam ke iyawa kenan. Yawa Allah biyya, yawa manzo Allah biyya, ya nemi abin da zai amfane shi, zai amfani ƴan uwansa musulmai, ƴan uwansa mutanen kirki. To wannan idan hakan ta samu, to ba kuma wani abin da saurayi yanzu. To shine ma sai mai ruwaya yake karawa wannan guri, yake cewa fa innahu idza qalaha, ko kuma fa innahu idza qala dhalika asaba kullu 'abdin salihin fi as-sama'i wal ardi. Lokacin da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, aminci Allah ya tabbata akan mu, haka kuma ya tabbata akan bayin Allah mutanen kirki, yake cewa to idan ka fadi hakan, to kaga mutanen kirki kace, bayin Allah na kirki. To wannan kalimar bayin Allah na kirki ya shafi dukkan wani bawan Allah da ke sama, ya shafi dukkan wani bawan Allah da ke ƙasa, ya shafi dukkan wani bawan Allah da ya bar duniyan nan, da dukkan wani bawan Allah da ke cikin wannan duniya. Tun lokacin da aka yi duniya har yau, kai har ranar tashin kiyama kenan, har lokacin da duniyan ma za ta karewa, dukkan wani bawan Allah da za a yi a nan gaba mutumin kirki, ka masa addu'a. To wannan ba karamar rahama ce ba, domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa idan mutum ya wa dan uwansa addu'a, kuma dan uwan baya nan, to mala'iku ma za su ce wato kai ma irin abin da ka roƙa ma dan uwan naka kai ma Allah shi baka wannan yana nuna mana fallami falalar wa dan uwa addu'a faɗin uwa musulmai addu'a duk lokacin da ka wa dan uwanka addu'a musulmi to shi kuma Allah sai ya turo ni mala'ika ya wakilta shi sai mala'ika yi ma addu'a kana cewa ya Allah ka taimaki wani ya Allah ka wa wani nasara ka ba wani nasara ya Allah kai masa kaza Allah kai kana wannan addu'ar to ga mala'ika na Allah ya turo shi kuma mala'ika abinda zai cewa kai ma irin abin da ka roƙa masa kai ma Allah shi baka shi yasa dai daga cikin magabata yake cewa da ina da wata bukata to da zuwa zan yi in wa dan uwa na addu'a idan ni masa addu'a sai mala'ika yi min addu'a domin addu'ar mala'ika ta yi zama kusa ga karbuwa fiye da addu'ar bawan Allah ni na masa matsayina na bawan Allah mutum mai kuskure mai kurakurai sai mala'ika yi min addu'a mala'ikan da bai kuskure ba saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarud yace to kaga ni na masa addu'a amma shi kuma ni kuma sai ga mala'iku sun min addu'a yace to kaga ina da bukata sai in je in wa dan uwa na addu'a idan ni masa addu'a sai mala'iku su ko sun min addu'a to kaga a wannan lokacin cikin tafiyar nan kai wa dan uwanka addu'a kuma dan uwan nan wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda a duniya da wanda a sama wannan duniya tamu da duniya saman daya saman biyu saman uku saman hudu saman biyar duka ka musu addu'a wannan kuma bai tsaya ga mutane ba ya shafi aljanu ya shafi mala'iku ya shafi duk wani bawa na Allah kowa bawan Allah ne ai duka hakkwarin nan da kuke gani muna rayuwa tare da su da dabbobin nan muke rayuwa da su da dukkan dabbobin daji da na gida dukkanin su idan ka diba ai bayi ne na Allah to kuma dukkanin su akwai na kirki da yawa cikin su ba mamaki ma dukkanin su kwari da dabbobi tuna su ba mukallafin ba su zama mutanen kirki to kaga ka musu addu'a to wannan addu'ar da kai sai ka ce kuma duk ta shafi su gaba daya to kuma wannan addu'a da kai musu kaga sai mala'iku su zo su yi ma addu'a kai kuma to kaga wannan abin da tafiya ta kumsa kenan zuwa wannan guri wa ala ibadillahi salihin mai wace fa innahu idza qala zalika asaba kullu abdin salihan fi samai wal ard duk wani bawa na kure inda bawan kirki ne ba mugu ba to wannan addu'a ta shafi shi kaga ka samu garaba ka koyi daga fi to kana kuma sai ka je wajen tauhidi kace ashhadu an la ilaha illa allah ina shaida wa rabba wanda yake bautawa da cancanta an ba Allah ba akwai ababin da ake bauta ma a duniya da dama amma dukkanin su ba su cancanci wannan ibadar ba wanda yayi musu wannan ibadar yayi abin da bai kamata ba yayi abin da bai cancanta ba wanda ya bauta ma dutse dutse bai cancanci a bauta masa ba wanda ya bauta ma rana rana ba ta cancanci a bauta mata ba wanda ya bauta ma ice ice bai cancanta ba wanda ya bauta wa kabari kabari bai cancanta ba wanda ya bauta ma mala'ika mala'ika bai dace a bauta masa ba wanda ya bauta ma watun annabi annabi da shi annabawa Allah annabi bai cancanta a bauta masa ba wannan wanda ya bauta ma wani wali duk darajarsa bai cancanta ba to ga annabi bai cancanta ba ballinta wani wali duka ba wanda ya cancanta a bauta masa wala ya amurakum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyina arbaba min dunillahi haka Allah ya fara Allah bai daba ku riki annabawa da mala'iku abun bauta kenan duka da annabawa da mala'iku Allah yake bai da bauta musu ba to kaga kenan duka wanda ake bauta ma a duniyan nan kaga yahuda suna bauta ma annabawa kiristoci suna bauta ma annabi isa yahuda suna bauta ma annabi musa da su uzairu da sauran wayanda ke bautan annabawa da dama wasu kuma daga cikin al'ummar musulmai akan sami suna bauta ma wasu annabawa wasu kuma sukan bauta ma wasu waliyai wasu sukan bauta ma wasu malamai wasu suna bauta ma sabuwa da dama akwai wanda kuma yana sallama dutse yake bauta ma wani ice yake bauta ma wani aljani yake bautawa to duka wayannan kake ba su cancanta ba kuma bautar ba ta yi ba kuma wannan bautar za ta iya kaiwa mutum zuwa ga shiga wuta kake ashhadu an la ilaha illallah ina shaida wa rabba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida wa haqiqa muhammad bawa Allah manzon Allah wannan bawa Allah ne ko manzon Allah ne kake ka shaida da haka wannan kaga yana ka tabbatar da kalimar tauhidi ita ce kalimar shahada ka tabbatar da bawa wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba ka tabbatar da annabi muhammad bawa Allah ne kuma manzo Allah ne abdullahi dan masud da yake a wannan gurin yake cewa wa huwa baina dhaharanina muna fadin wannan lokacin da manzo Allah yana nan tare da mu Allah bai karbi rayuwarsa ba lokacin manzo Allah bai yi wafati ba wannan haka muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu muna cewa assalamu alayka ka gane ko alanna assalamu alayka muna magana da shi kai tsaye aminci Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wannan lokaci yana nan tare da mu bai rasu bai wafati ba
falamma qubida lokacin da Allah karbi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai muka canza waccan maimakon mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi sai muka ce assalamu ala nabiyyi aminci Allah ya tabbata ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ce assalamu alayka ba domin kace assalamu alayka kana magana da wanda kaka gashi to lokacin manzo Allah yana nan tare da mu ga mu gashi sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh amma lokacin da ya rasu sai mu ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu dibi alayka din can na kafu damiri sai mu dibi shi kai abin da muka cewa assalamu ala nabiyyi kai tsaye domin a wannan lokacin manzo Allah bai tare da mu wannan abin da Abdullahi da Masudi ya faɗa wasu daga cikin malamai da dama suna ganin haka a wajibi yanzu kowa ya faɗa tunda manzo Allah yanzu ya yi wafati lokacin da bai yi wafati ba su sabai sun samu damar cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh amma yanzu annabi yayi wafati to ba wanda ke da damar ce assalamu alayka sai dai ke assalamu alai ala nabiyyi ba ke assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ke assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabiyyi ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyi ba ina fata an gano nan wannan shine abunda wasu da dama da cikin malamai suka fahimta kuma Muhammad Nasiri Albani na daga cikin wanda ke da wannan fahimtar yana ganin cewa baya halatta kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a hali yanzu ina fata an gano baya halatta a hali yanzu wannan annabi ya bari dunga Abdullahi dan Mas'ud ya ce lokacin da manzo Allah yana rayi haka muke fara assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kam sai muka koma muna cewa assalamu alan nabiyyi sai yake cewa to idan har ya zama sabon manzon Allah da suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi yanzu kuma sai suka canza suka koma assalamu alan nabiyyi to ya nuna kenan tawqifi ne daga wajen annabi ne gaya musu domin ibada tawqifiyya ne ba yadda za a yi su canza abun da suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da umurnin manzon Allah a ciki ba kenan kamar manzon Allah ya ba su wannan umurni cewa a lokacin da yana da rayuwa su dinga cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi amma bayan wafatin manzo Allah sai su debi alayka sai ce assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh kina wannan sai zama kamar tawqifiyya ne domin suka ce ba yadda za a saba manzo Allah ba sa karawa ba sa rigewa cikin addini wasu kuma suka ce a a wato ba tawqifiyya ne ba tunda dai shi manzo Allah haka ya koya musu assalamu alayka ayyuhan nabiyyi kuma haka suka gaya muna ba su gaya muna cewa annabi ya ce in yayi wafati su canza ba su ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba wani ruwaya da ta nuna cewa annabi ya ba su wannan ba to mu dauki cewa haka din nan ba zamin muna waje ba a muna yi daukar cewa a wato su a fahim suna suka yi ijtihadi ne suka yi suka mai da shi yanzu assalamu ala nabi wa rahmatullahi bayan wafati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su har wasu na ganin cewa ai ko ba wucewar manzo Allah an samu sabai da ke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wasu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wasu ce assalamu alan nabi wa rahmatullah suka ce ba laifi ne ba fadin wannan ko wancan duka dai ne domin shi abinda Abdullahi dan Mas'ud yake gaya mana a wannan ruwayar nan tashi abinda hakikan ya faɗa kai tsaye raf'in sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka manzon Allah ya koya musu amma da yazo wajen wannan na assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh na karshe da yake ba mu wafatin manzo Allah sun koma suna faɗa bai ce haka annabi yake musu su canza ba amma yake sun ka canza yake haka suke faɗa a can da kamar da manzo Allah ya koya musu lokacin da manzo Allah yana da rayuwa amma bayan wafatin manzo Allah sai suka canza sai suka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce wannan yana nuna mana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne waɗanda suna ijtihadi kuma ijtihadin su idan suka yi ijtihadi to akan karbi ijtihadin nasu matukar ijtihadin nan bai karo da na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama kai tsaye suka ce to ijtihadi ne suka yi domin anan cikin ruwayoyin da zamu karantawa anan gaba akwai inda shi Abdul akwai inda ɗaya daga cikin sabon manzo Allah yake cewa sai ni ƙara yake ga abinda annabi ya koya min sai ce sai ni ƙara to nan ma sai suka ce to kaga ya nuna kenan suna iya ƙarawa wancan kuma sun yi can fahimta wanda su ne ke da yawa kuma magana su ta kan fi zama daidai a mafi yawan fahimtar malamai shine ba yadda za a yi sahabi manzo Allah ya ƙara cikin addini ko kuma ya yi ijtihadi in dai abin da ya shafi ibada ne saboda wancan ma da yake sai ya ƙara to yana nufin ya ƙara daga cikin wata ruwaya daga cikin ruwayoyin da ya samu domin sun samu ruwayoyi daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka gaya masa wannan ruwaya haka to sai kuma ya je ɗauko ta ruwaya daga cikin ruwayoyin da ya samu kuma sai ya hada da wannan ruwayin sai ya ƙara kaga ce haka ne abu ya faru to Allah ta'ala alam amma ni gaskiyar magana dai kun dai ji abinda ya shi Abdullahi dan Mas'ud yake fada a wannan gudu yace lokacin da annabi yana da rayuwa muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi ba rasuwar manzo Allah muna cewa assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh mu a fahimtar mu dukkan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahabbai ne waɗanda suka yi kuskure kuma suka yi yin daidai wanda baya kuskure shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya tabbata daga manzo Allah ga abinda manzo Allah yake faɗa to wannan shine alal ra'si wal ayn abu ne tabbata daga sabon manzo Allah idan fi ijma'i ga matsala shi ma kansa dole ne mu yi daidai shi alal ra'si wal ayn kuma duk abinda bai shafi aqida ba abin da ya shafi ibada ne a wannan gurin ijti ana da damar ayi ijtihadi idan akai ijtihadi yana yuwa ayi daidai yana yuwa ayi kuskure idan ayi daidai Allah zai bada lada guda biyu idan ayi kuskure Allah zai bada lada guda daya wannan kuma da nasi ne na Qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fatar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da sabon manzo Allah aljanna kuma Allah shi yarda da su ya kara yarda da su mu ma Allah yarda da mu wannan ita ce ruwaya ta farko daga cikin sigogin tafiya wanda aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kamar ita ce a umda ga dukkan ruwayoyi mafi dama da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wanda kamar ita ce tafi karfi ga dukkan sauran ruwayoyi sai ruwaya ta gaba ita ce ruwayar Abdullahi dan Abbas ruwayar Abdullahi dan Abbas ita kuma tana cewa sahabi manzo Allah shi ma kuma dan uwa na jini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas ibru hadhihi al umma shi ma kan gaina cikin abadila wato kuma matasa wanda Allah ya ba ilimi tun suna kananan yara a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba su da malami in ba manzo Allah ba Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas yana fada shi ko ga irin tafiyar da ya samu daga manzo Allah yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna tashahuda kama yuallimuna surata min alquran shi ma ya fadi irin magana da Abdullahi dan Mas'ud ya fada yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya muna tafiya kamar yadda yake koya muna sura daga cikin alqur'ani kina yana bayar wannan tafiya muhimmanci kamar yadda yake ba sura ta alqur'ani muhimmanci fa kana yaqulu yana fada attahiyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu duka lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa fi riwayatin abduhu wa rasuluh wannan ita ce aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo mana wannan ruwaya a cikin littafin nasa mai albarka ma'anar wannan tafiya ko kuma kami mu kai ga ma'anarta wato akwai ruwayoyi kusan guda uku game da wannan tafiyar wannan dai ruwaya ta farko ita ce wadda muka karanta wadda yake attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka to wacce ruwaya ta gaba wata ruwaya wajen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to sai yake salamun alayka ayyuhan nabiyyu sai bi alifun da lamun maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai yake salamun alayka ayyuhan nabiyyu kenan attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sannan wajen assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin nan ma a wata ruwayar sai aka ɗebe wannan alifun da lamun sai aka ce kawai salamun alaina wa ala ibadillahi salihin kina a wannan ruwaya in kace attahiyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillahi sai kace salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu salamun alaina wa ala ibadillahi salihin to wannan kaga ruwaya alifun dake cikin assalamu alayka dalifun dake cikin assalamu alaina duk aka ɗebe shi haka kuma wajen da kakai da kace ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wata ruwaya cewa kai ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah baka sake maimaita ashhadu ba kawai abinda kace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kai kawawul adafi kawai baka sake maimaita fi'ilin ashhadu ba kinan kadibi ashhadu maimakon kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ita ce riwaya ta gaba wata riwaya kuma da kace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kace wa ashhadu anna muhammadan baka ce rasulullah ba sai kace abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maimakon wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yadda riwayar abdullahi dan mas'ud can baya ita ma kun ga ai haka tace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka muka haka ta riwayar ta zuga ta abdullahi dan mas'ud shi ma kansa to kaga wannan shine riwayoyin da aka samu daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu Allah shi dada abdullahi dan abbas sai riwayar mu ta gaba amma ko da kika mun kai riwaya ta gaba ya kamata mu fassara wannan da yake tana da alaka da waccan ta abdullahi dan mas'ud kuma kamar duk abu dai ne amma dai sai okay mu fassara ta ita ma kanta domin kusato da ma'anar zuwa ga al'umma ma'anar wannan ta abdullahi dan abbas tana cewa attahiyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillahi attahiyatu kyawawan gaisuwi al-mubarakatu wayanda ke dauke da albarkokuwi as-salawatu salluli da ibadodi gaba daya at-tayyibatu ayyuka alkhairi gaba daya duk sun tabbata lillahi ga Allah kenan kana cewa dukkan gaisuwa ta tabbata ga Allah dukkan wata albarka ta tabbata ga Allah dukkan wani addu'a ko wani salati to ya tabbata ga Allah dukkan wani aiki alkhairi ya tabbata ga Allah domin dukkan waɗannan abubuwan ga Allah ake yin su qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan shine tauhidi kace dukkan abubuwan ibadodina da salatina da yanke yanken da nake da duka abubuwan da nake duka rayuwata da mutuwata duka yana hannun Allah wannan kenan kamar kai saranda ga Allah kenan ka tabbatar da tauhidi ka tabbatar da ibada ga Allah ka tabbatar da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan tauhidi ne kenan ikhlasi ne aqida ce to kaga wannan shine ka saki maka fada wannan tafiyar da muka samu daga Abdullahi dan Abbas cewa dukkan gaisuwa ta daga Allah dukkan wasu albarka ta tabbata ma Allah duka wani salati da doyi sun tabbata ma Allah duka wasu ayyuka kyawawa sun tabbata ma Allah sannan kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi a wacce ruwaya ko babu assalamu sai kace salamun alayka ayyuhan nabiyyu har yanzu dai amincin Allah ya tabbata kanka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarka Allah yanzu kaga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ka masa addu'a sai ka saki cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminki Allah tabbata gare mu da kuma dukkan sauran bayan Allah mutanen kirki a wancan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud mun faɗa cewa idan ka faɗi wannan ya shafi duk wani bawa na kirkin da ke sama ko ƙasa wanda ya wuce da wanda zai zo duka ka masa addu'a yanzu kawa annabi addu'a kawa kanka addu'a kawa sauran al'umma addu'a bayan girmama Allah da kai sai ka saki cewa kuma ashhadu an la ilaha illallah ina shida wallahi babu wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba wacce ruwaya nan da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai kace salamun alaina wa ala ibadillahi salihin aminci Allah ya tabbata kanmu da mu da sauran bayin Allah na kirki gaba daya sai kace ashhadu an la ilaha illallah ina shida wa har ga zuciyata har a bakina na tabbatar ba wanda ake bautawa in ba Allah ba kai da duk gaba dai duk wanda ake bautawa a sama ko a ƙasa da mai albarka da mara albarka wanda ake bautawa duka iskonde ne ba abotan su Allah kadai za a bauta mashi kadai a abun bautar to ka faɗi wannan sai ka saki cewa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi wacce ruwaya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawar haqiqa muhammad manzon Allah ne ko kuma ina shaidawar haqiqa annabi muhammad bawa Allah ne kuma manzon Allah ne banka wannan shine kalmar shahada dama tabbatar da cewa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba sannan kuma tabbatar da annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alayhi wa sallama. To wannan tauhidi ne kullu da gaske. To yanzu wannan shine ruwayar da aka samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu dan uwa ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama matashi mai ilimi da manzon Allah yawa addu'a yace Allahumma faqihhu fi din. Ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma Allah ka bi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzo Allah idan yawa sabin addu'a kai sai Allah zai karbawa kar ku manta da irin addu'o'in da yawa wasu daga cikin su misalin ga Abu Huraira ya masa addu'a ki Allah shi ne da mahaifiyarsa da bata ba musulma ce ba yana addu'a sai ta musulunta gashi Abdullahi dan Abbas din nan ya masa addu'a Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya fahimtar da shi zan hibru hadhihi al-umma sannan yawa Anas addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah ya bashi zuriya mai yawa kuma Allah ya bashi kai yawa sabai addu'a duk kuma addu'ar da ya musu sai ta tabbata tun ta duniya ballin ta lahira dada ya Allah ka hada mu da sabon manzo Allah a ran tashin qiyama a aljanna firdausi wannan ita ce siga ta biyu cikin sigogin da Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a wannan littafi na tafiyoyi sigogin tafiyoyi idan kuka kalla tsakanin sigar Abdullahi da Abbas da sigar da aka samu ga Abdullahi dan Mas'ud akwai bambanci sai dai ba mai yawa ba akwai bambanci domin bari in karanta muku ta Abdullahi dan Mas'ud in karanta muku ta Abdullahi dan Abbas da ku dan saurari za ku dan fahimci akwai bambanci yanzu Abdullahi dan Mas'ud ta sabu nake cewa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu to mutsiya daga nan shi kuma Abdullahi da Abbas shi kuma tashi attahiyatul mubarakatu attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu wanta attahiyatul mubarakatu salawa attahiyatu lillahi wancan wassalawatu wattayyibatu kaga akwai bambanci wannan jeran ta su gaba da yake attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu sai yake lillahi wannan kuma da ya fara shi attahiyatu sai yake lillahi wassalawatu wattayyibatu bi saki mai ta lillahi ba amma akwai wanda zai kara ma lillahi a can cikin sigogin da zamu karantawa to kaga dai akwai dan bambanci a kowane zaka samu dan bambanci amma kuma dukan kamar sakon ɗaya ne sai ta uku ita ce Abdullahi dan Umar wato kamar dai waɗanda suka ruwaito muna tahiyya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abadilani don duk Abdullahi ne mun samu Abdullahi dan Mas'ud muka samu Abdullahi dan Abbas to yanzu ga Abdullahi dan Umar na uku kenan ko to shi Abdullahi dan Umar tashi ruwaya shi ma yana cewa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsi annahu qala fi at-tashahhud annabi ya fada cikin tafiya yake at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها شي ما يويت واسابي منذ الله بالله دا عمر يشيتو سيني كارا دنكاو السلام عليك أيها النبي سيني كارا وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر عبد الله دا عمر يشيتو وزدت فيها سيني كارا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله to wannan kaga tana da alaka kuddukud da irin ta Abdullahi dan Abbas domin kun ga abin da yake cewa a Abdullahi dan Mas'ud abin da yake cewa attahiyatu lillahi shi ma Abdullahi dan Mas'ud abin da yake attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu shi kuma Abdullahi dan Mas'ud shi ma abun da yake was-salawatu wat-tayyibatu kaga duk guda ne assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi ma Abdullahi dan Mas'ud haka yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu nan ba bambanci wa rahmatullahi wannan duk ba bambanci assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi haka yake wa barakatuhu yake wa barakatu inji Abdullahi dan Mas'ud shi ko Abdullahi dan Umar sai ce sai ni kara wa barakatu to kaga shi Abdullahi dan Mas'ud abin da yake cewa sai kara shi ko Abdullahi dan Mas'ud yake haka yake yiwo daga manzo Allah wa barakatu to kenan sai mu muka fahimci cewa Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da yace ni karawa barakatu ba karawa ne ba na kashin kansa already dama ya jiyo domin ga dan uwansa cha Abdullahi dan Masud ya jiyo shi to anan wajin nan bai jiwa barakatu ba na an ɗebe wa barakatu a wannan ruwayar amma sai ya dauko wancan ruwaya wadda Abdullahi dan Masud ya ji don shi Abdullahi dan Masud ya jiwa barakatu to sai ya dauko ta sai ya kara mata shi nan ma sai yake ci mawa barakatu tunda ya tafi jinta can to wannan shike karfafa ra'ayin da muka rinjar muku dazuna cewa sabon manzo Allah ba kara suke ba ta kashin kansu ba a'a sukan kara amma dai sai abinda suka jiyo domin ibada tauqifiyya ne kamar yadda muke bayani a baya to saboda ka tunda aka yake na kara Abdullahi dan Umar yake ni kara an to sai muka dibo muka koma macan tafiyar Abdullahi dan Mas'ud sai muka ga shi abun ga da Abdullahi dan Umar yake ya kara to shi Abdullahi dan Mas'ud ya jiyo shi daga baki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka ce to kenan shi ma Abdullahi dan Umar ya jiyo shi ko ga manzon Allah ko ko a ya jiyo ga wani sahabi daga cikin sahabbai to sai zan wagga da ya jiyo daga manzo Allah nan babu wannan karin to sai ya dauko wancan da ya jiyo daga sabin manzo Allah cewa shi ko sabin manzo Allah ya jiyo daga manzo Allah sai ya zo ya kara an to karin da yake nan kari ne wanda ya tabbata daga manzo Allah ba shi karar a kashin kansa ba ina fata an gane wannan kuma shi ne an mafi tsira ya shi zama daidai saboda mi saboda kar a dauka cewa sabon manzo Allah suna karawa cikin addini san manzo Allah ba sa karawa domin karawa cikin addini bid'a ne su ko sabon manzo Allah ba sa bid'a kuma suna kiyamar bid'a musamman Abdullahi dan Mas'ud dinga da Abdullahi dan Umar wa'inda da Abu Musa al-Ash'ari wa'inda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu kiyamar bid'a cikin su dukan suna kiyamar bid'a amma wa'inda su ne a gaba gaba a wajen kiyamar bid'a Abdullahi dan Umar shi ku yana cikin wa'inda ke kokarin bi sunnan manzo Allah ko da abinda bai shafi ibada ba sai ya kokarin ya koyi manzo Allah a tafiya wannan sai ya koyi manzo Allah zagayawa sai ya koyi manzo Allah dukkan wani kunci da mine da abinda shafi harakat na manzo Allah in ya gani kokarin ke sai ya koyi da manzo Allah ko da ba bai shafi ibada ba to wannan sune sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe yanzu da yanzu yake muna ni kara anan ba yana nufin karawa kashin kansa ba dan mun san shogen bai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dili a kuma yana kiyamar bid'a bai da bid'a ba to anan abin da yayi ba karawa ne ba da kashin kansa a'a ya jiyo kari ne daga bakin manzo Allah ko ko daga baki wani sahabi shi ko sahabi ya jiyo daga manzo Allah to sai dauko sai kara nan kenan nan da yake wazifi fiya sai ni kara da wani abu da ni taba jiyo wajen shine wa barakatu domin kalmar barakatu anan wannan ruwayar bai ji ta ba amma kun ga ai mun ji ta can a wajen ruwayar Abdullahi dan Mas'ud mun ji ya kara wa barakatu to kaga wannan ruwayar Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud zaka ga kamar duk tafiya guda ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shi ma Abdullahi dan Mas'ud kaga ruwaya saka take assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yace ashhadu an la ilaha illa Allah qala ibn umar wa zidt fiha wahdahu la sharika la sai Abdullahi dan Umar yace nan ma kuma sai ni kara da yake ashhadu an la ilaha illa Allah sai kara wahdahu la sharika lahu wanda wannan wahdahu la sharika lahu da kara a wannan gurin kaga a waccan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud babu wannan wahdahu la sharika la to amma aina ne Abdullahi dan Umar ya jiyo wahdahu la sharika lahu ya kara shi ma za a koyi cikin sauraron ruwayoyin akwai annabi ya faɗi wahdahu la sharika lahu a cikin koyarwar da yake koyar da sabansa ya faɗe ta to sai ya jiyo ta ko ga bakin manzo Allah ko ga baki wani sabin da ke da wannan wahdahu la sharika lahu sai ya zo sai ya kara an saboda wannan karin da Abdullahi dan Umar yake gaya mu ne ya kara anan da yake ashhadu an la ilaha illa Allah sai yake ya kara wahdahu la sharika la to wahdahu la sharika la kari ne amma wanda ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkin shi kashin kansa ba sai yake wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida war haqiqa muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne to kaga ko ruwayar Abdullahi dan Mas'ud haka take wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma haka ta kara inda bambancin kawai nan wa'adahu la sharika la da Abdullahi dan Mas'ud yake ya kara shine kawai bambancin to shi ma kansa ko da Abdullahi dan Mas'ud bai jiyo shi ba wani sabi ya jiyo wannan ko ko shi Abdullahi dan Umar din ya jiyo wannan to wannan a takaice kenan ita ce ruwayar Abdullahi dan Umar wadda muka gaya muku tana da alaka kudda kud da ruwayar Abdullahi dan Mas'ud dama Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas can tsaran juna ne aya da Abdullahi dan Umar hadda shi Abdullahi dan Abbas din duka wayannan abadila din nan duka suna dan tsaran juna ne matasa ne to kaga kuma kusan ruwayar su kusan ɗaya ne tsaran su kusan ɗaya ne ruwayar su kusan ɗaya ne to wannan ita ce ruwaya ta biyu ta uku ta Abdullahi dan Umar wadda ke cewa attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To kaga wannan ita ce tafiyarsa, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونتشير وير عبد الله بن عمر ونتتبرد دقابك من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم وجند يتي التهيات لله والصلوات والطيبات تأكل وارد تأكل والنواون كمر وچر وائد دمك كران تأذو تاب الله دم مسود كنغا إتما تأذيبي ta ɗebe wannan wawun, ba ta Abdullahi dan Mas'ud ba, ta Abdullahi dan Abbas ta ɗebe wawun, don ta ce attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu. Wannan kuma sai ta ce attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu babu wawun, attahiyatu lillahi babu was-salawatu sai dai as-salawatu, wat-tayyibatu babu wawun, wat-tayyibatu sai ce at-tayyibatu kawai. To akwai ruwa da ta zo da wannan kuma dukar wayar ce ta Abdullahi dan Umar mai ɗebe wawun wajin wassalawatu da wattayyibatu, akwai wannan ruwayar. To saboda ka kaga ya inganta kenan, in ka in zaka zo ka karanta ruwayar Abdullahi dan Umar tare da kuma ka ɗebe wannan wawun, ruwaya ta biyu wadda ta ɗebe wawun, zaka ce attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو wannan ruwaya Abdullahi dan Umar kina wanda ta ɗebe wawun, in ka tabbata da wawun ka karanta kamar yadda muka karanta dazu attahiyatu lillahi wattayyibatu wassalawatu wattayyibatu. To wannan kaga ka tabbata da wawun kina. To sai mu je ruwaya ta hudu, ruwayar Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah, tashahhudu Abi Musa al-Ash'ari, tafiyar Abi Musa al-Ash'ari inji Muhammad Nasiruddin Albani yace shi ma ga irwata, kamar da muka ga musu Abu Musa al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin manyan malamai na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya fada wa idza kana indal qa'da, annabi yakan fada idan yazo wajen zama na karshe, wato idan yazo indal qa'da wajen zaman tahiyya kenan, lokacin ne yana zaune, don dama ana karatun tafiya ai lokacin da ana zaune kenan, kuma mun faɗi yadda ake zama ko. To a lokacin da yana zaune yana faɗa in ji Abu Musa al-Ash'ari sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa falyakun min awwal qawli ahadikum, Abu Musa al-Ash'ari yake annabi yana gaya mini cewa idan ɗayan ku ya zo ya zauna zai tafiya, to ya zan farko abun da zai faɗa yace attahiyatu tayyibatu salawatu lillahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تهية الصلاة يكي كن كلمة مني قد بقي كما سوني تهية الصلاة wato tahiyya ta sallah. Nan ba yana nufin kalmomi ba, yana nufin jumloli guda bakwai sune tafiyar mi, sune tafiyar sallah. Inji Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah. To shi ko kaje irin tashi tafiya wanda bata sha banban da waɗanda suka gabata ba da yawa, suna kusa ga juna ƙwarai da gaske, musamman ta Abdullahi dan Umar, domin wannan abu ne ke cewa attahiyatu tayyibatu salawatu. Cikin ruwayoyin na Abdullahi dan Umar akwai wannan attahiyatu lillahi as-salawatu, kaga abinda a bambancin su, waccan ta Abdullahi dan Umar an ƙara wa salawatu wata ruwaya, amma waccan ruwaya ta farko wadda wata biyu din wadda nake muku an ɗebe wawun, to daidai take da wannan ta Abu Musa al-Ash'ari, cewa kawai attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu sai lillahi, bambancin su guda ne. Waccan ta Abdullahi dan Umar cewa akai attahiyatu lillahi, aka gabatar da lillahi tun lokacin da aka ce attahiyatu sai aka ce lillahi, amma wannan ta Abu Musa al-Ash'ari babu lillahi sai da aka hada su gaba daya sannan aka ce lillahi karshe, shine attahiyatu tayyibatu salawatu sannan aka ce lillahi, amma waccan ta Abdullahi dan Umar cewa akai attahiyatu sai aka ce lillahi sannan aka ce as-salawatu tayyibatu, kina aka fara gabatar da lillahi tun kalima ta farko, amma wannan na Abdullahi na Abu Musa al-Ash'ari to wannan lillahi sai da aka hada su duka sai aka kawo shi karshe aka ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu sanaka ce lillah sanaka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma di sab'a kalimatin hunna tahiyatu salati yake guda bakwai ne suni tahiyatul masjidi wato suni tahiyatu salati tahiyar da ake a cikin sallah to wannan shine siga itace siga wadda aka samu daga sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda bari mu fassara ta da yake tana da alaka da wa'ancan ko da ba fassara ta ba dukkan abin da a cikin ta yana cikin wa'ancan da suka gabata amma dai bari mu fassara ta ita ma kanta yana cewa at-tahiyatu dukkan kyawawan gaisuwe lillahi sun tabbata ga Allah sai ka koma can waje lillahi tuna shi lillahi din sai karshe sai ka ce at-tayyibatu kyawawan ayyuka duka sun tabbata lillahi ga Allah as-salawatu kyawawan addu'o'i duka sun tabbata lillahi ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminkin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da kuma albarkar Allah duk tabbata gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa sallama kaga shi ma nan ya zo da assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi ma haka yazo wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin aminki Allah ya tabbata a gare mu da sauran bayin Allah mutanen kirki ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida wa ba wanda yake bautawa da cancanta in ba Allah ba wahdahu la sharika la kaga shi ma kara da wahdahu la sharika la awtarwa kuma babu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina shaida wa hakika muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne shi ma kaga abu nake abduhu wa rasulu watarwa kuma wanda muka karanta can tabullahi dan umar akwai wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi maimako abduhu wa rasuluhu to kaga wannan dai shine tafiyar Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an kaga shi ma abin da yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy domin kada mu manta da abin da muka faɗa a can baya domin tafiyar Abdullahi dan Mas'ud mai cewa suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy lokacin da manzo Allah yana raye daga baya sun canza kaga Abu Musa al-Ash'ari ya kawo shi kawai abin da yake abin da muka ce abin da tafiyar assalamu alayka ayyuhan nabiy bai kawo cewa daga baya sun bari ba ko kuma a'a bayan da sauran manzo Allah sun bar cewa assalamu alayka suna cewa assalamu ala nabi bai kawo wannan ba haka shi ma Abdullahi dan Umar shi ma kansa abun da yake assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ruwayarsa idan ba ku manta ba shi ma haka yake assalamu alayka ayyuhan nabi ba cewa assalamu ala nabi ba shi ma assalamu alayka ya ruwaito shi ma kansa bai kara ba ko kuma bai yi bayanin cewa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su cewa assalamu alayka suna cewa assalamu alal nabi haka idan muka koma ma Abdullahi dan Abbas ruwaya sai ita ma abu ne ke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma kansa bai ce haka muke fada a lokacin manzo Allah ba wucewar manzo Allah muka daina fadar haka ba shi ma kansa bai ce hakan ba to kaga duka kudin nan Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Abu Musa al-Ash'ari duka assalamu alayka ayyuhan nabiy aka samu gare su wasu wancan karin bayanin ba amma ga Abdullahi dan Mas'ud shi ko sai kara yace to eh haka muke wada assalamu alayka ayyuhan nabiy a lokacin da manzo Allah yana da rayuwa amma ba mu shawara manzo Allah sai muka rinka cewa assalamu alal nabiy kai sai muka dibe wannan kafin na al-khitam to shine sai malamin suka ce to kaga ai kari abun karba ne idan suka yi kawo kari ana karba wayannan duk ba su kara ba amma tunna Abdullahi dan Mas'ud ya kara to ana amfani da shi lokacin da kace a ya nuna dai halat ne ya nuna halacin ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan haka wasu suka ce ya dindin ba nuna cewa wani daga cikin su haramun ne ba cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ba mu cewa manzo Allah cewa haramun ne babu hujja cewa kawai ka rinka cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yanzu shi ma kansa in ka kara an ka tsaya kace assalamu alal nabiy kai kuskure wannan su ma kuma suka ce babu hujja to nan ne mun gabatar da irin dan wannan matsala a can bai wallahi ta'ala alam wannan shine karshe na tafiyar da muka samu daga Abu Musa al-Ash'ari zan karanta ta kame in kawo tafiya ta gaba wato Abdullahi Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais ndum ka ref shima Abdullahi akete masa Musa al-Ashari sunan sa Abdullahi ibn Qais kaga do abda abadilani suka ruwaitumna to Abu Musa al-Ashari Abdullahi ibn Qais ke ne yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada idan ya zauna a cikin tafiya ko sai yace dayan ku in zai yi tafiya yace at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan ita ce riwayar Abu Musa al-Ash'ari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanta ta so ɗaya kamin in kawo ta biyu zan ƙara kenan so ɗaya yana cewa at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيتفيا تبير تا أمة خطاب